Algeria Jedwe ya buga wa kasarsa wasan kwallon kafa a ranar Talata 10 ga watan Satumba na shekara 2018 yana da shekaru 52 a duniya. Waye shine dan kwallon Afirka na farko da ya lashe kyautar gwarzon dan wasan kwallon kafa ta duniya a lokacin iya taka leda. Ya buga wasanni har na tsawon mintuna 79 a wasan da Najeriya ta doke Algeria da kwallo 3 da kwallo 2 da 1 a wasan ta sada zumunci. Kasar ta Liberia dai ta ce ta shirya wannan wasan ne don sada zumunci don kuma janye riga mai lamba 14 wadda waye yake sawa a lokacin yana taka leda. Najeriya ta zuba ƴan kwallo sosai ciki har da Wilfred Ndidi na Leicester City da dan wasan tsakiya mai suna Peter Itebo daga kungiyar kwallon kafa ta Stoke City da kuma Kelechi Iheanacho wadda suka shigo a canjin lokaci. Waye tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta AC Milan da Monaco ya fafata kungiyar kwallon kafa ta PSG da kuma Chelsea na kasar Ingila da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City kafin ya aje leda. Ya aje ta kalman wasansa ne tun shekaru 16 baya da suka wuce, inda abin da ya ba da magoya baya kuma masu kallon wasan a ran da ya buga wasan yana da shekaru 51. Kasantuwar ya sun yi mamakin yadda ya buga wasan ba tare da wata matsala ba har na tsawon minti 79. An rantsar da Jedwe a matsayin shugaban kasar Liberia a watan Janairun shekara 2018. Shi kuwa dan matashin dan wasan kwallon kafa na kasar Ingila mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Everton Ademola Lukman ya ce yana shirin barin bugawa tawagar kasar ta Ingila yan kasar shekaru 21 wasa domin dawowa kasarsa ta Najeriya da taka leda. Dan wasan dai wanda yake can Burtaniya ya wakilci kasar Ingila a shekara ta 2017 inda suka samu nasarar daukan kofin kwallon kafa na yan kasar shekara 20. Lukman ya cancanci bugawa tawagar ƴan wasan Najeriya. Kwallo ne kasantuwar iyayensa, mutanen Najeriya ne, amma an haife shi a can kasar ta Ingila. Ɗan wasan mai shekaru 20 da haihuwa wanda ya shafe kakar wasa ta ƙarshe da take shekarar ta gabata a matsayin aro a kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig da ke can kasar Germany daga kungiyar kwallon kafa ta Everton. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA, huta lafiya.